Shirin koyawa matan da suka tuba daga ayyukan badala a matsayin sana'a ya biyo bayan kididdigan yawan matan da suke zanne a unguwar bayan gari da suka hada da wasu yan kasashen waje da kasar Chadi da Kamaru da kuma yan gida. Sai muka baiwa gwamnati shawara kan matakan da za mu dauka nan gaba a tabakin komandan Hisba na jihar Bauchi, Barista Aminu Balarabe Isa.
Embark on a headcount, in other words, census of the commercial sex workers who are living in this area. Alhamdulillah, we census not less than 575 commercial sex workers from various states. In fact, some are from Chad, some are from Cameroon. So we census them. So we advise the government on the next line of action.
Sai ci gaba da cewa daga cikin mutasu 575 sun zabi sana'o'i fiye da guda 8 da suke son a koya musu.
Out of these 575 commercial sex workers, they choose not less than 8 different businesses which they want to train on.
Wannan abun farin ciki shine an samu wani namiji da mace da suka amince a tsakanin su su yi aure, kuma an daura musu auren.
So actually, all of the sudden when we are here, all of the sudden one guy meet me that he want his bar to contract them in marriage, conduct the marriage as you can see, by paying the dowry for it.
Bayan da aka bi dukkan matakan na yin aure kamar yadda addinin musulunci ya tanada, daga bisani kuma sai na je ta bakin ango da amaryan kan batun auren nasu ga abin da suke faɗa. Abdulwahab Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.